Shirin horaswa ta musamman ga mata don kera murahun zamani na shekarar 2017 a jihar Kaduna, wato da 2017 Kaduna State Women's Clean Cookstock Training Program, na gayyatar mata daga ko'ina a cikin nahiyar Afirka dake da alaka da aikin ma'adanai ko fannin lafiya ko tsaro ko masu kula da rayuwar jama'a a mahallansu, kai har ma da jagororin al'umma da masu wayar da kawunan jama'a kan tattali da tsayar da zaman kashewan, zuwa wani horo na musamman da za a bayar akan haɓaka fasaha da dogaro da kai da jagorancin jama'a. Shirin horaswa ta musamman ga mata don kera murahun zamani na shekarar 2017 a jihar Kaduna, horaswa ce ta shekara guda wacce za ta fara a cikin watan Fabrairu shekarar 2017 a Kaduna, Nigeria, a ƙarƙashin haɗin gwiwar ƙungiyar haɗin kan mata, wato Women's Earth Alliance, da ƙungiyar mata don ci gaban rayuwa, wato Women Initiative for Sustainable Environment. Idan wani mutum ko wata ƙungiya na da buƙatar wakilta masu cin moriyar wannan horaswa, sai a leƙa adireshin mu na zamani a www.womensearthalliance.org, ko a tura mana sako ta wisenigeria@live.com, ko kuma a kira alamar tarawa wato +24 7 4 1 4 haka kuma dan neman ƙarin bayani sai a neme mu a womenandcleanenergy@gmail.com. shirin horaswa ta musamman ga mata don kera murahun zamani na shekarar 2017 a jihar Kaduna, kafa ta musamman don ci gaban al'umma.